damsi aiwo in ga yana yino gabi zam in ga yino matkul kante biskafana imene dai kai diamante dai misali haran idiga ne kai diamante manna aiman dukal saku waidu haran aiman dukal haini saku waitaki haidu damsi saku haku yalin seni di aiwo se har kulsinu an ga arzaka da in dunyon wora ka bi safarmi
mata nu aron gona kalgoyo wuteda aron gonda bere farmo do hara
projet fono ka do squara isabai girno bon fere inga daino aiso bai ka dangine kan hanfo proja ye girce ye kane hadinga gadu wai borai sata kulkan gonu daga hin gadu farkai inahi inga kan dirse dumi zayan irma dan kadu kai diya wani nafa irnate alhamdulillah muati aine to wallahi ayo son kai ai gate ai bon farai mudi matano haya ga hayota ai kai koi ka farke ci ai du farkai inai no mu si hektar no borane hi yirodini aidan haini aidan hamo aidan damsi aiki ne sai haini ai mun wikal ba ko zungun in kan da wai dukin dugu hamo kai na safa ai mun dukal saku wikin dugu damsi wo iskanda sannu bubo farfarai zuwan ne ga sambu im farais mannan wo ai mun dan kalfom da tarkun amma haran irko dinga bonara aidan windu bundu ayu 200 pie
na foduma na aron gonu gudu goyowora
masha Allah ai wai duwa na fa zaman ne wannan kan aigo aigon dai kan bafari kan ai dai da lokaci foto ai ga kulka gaba dai ai ga borci nyamai ai gine ai mun bai ga fatan da ka ton da wundo me ai gonda ni go gidi yongo dini saladino ai ga dan da poivron da tomat ya hare bumbo ngano ai ga dan amma do so irsin dan nan kan haro ga wasu irse irma te jardin wai barai da borgondo nongo ba ni ga ba ni mu goyoti misin da gabi kan goyoti
aran diyan uga mattano ihim gate kan gana wo barfan in furo farmi goyowora
irwo ga sina kirga ba gwamnati ga irbun amakan badan irse da projet ka gwamnati ga hinga tirse subvention 50% credit 50% donc wadin dina te irse wallahi aran gadi masha Allah doso irsiye gate tomato muradu irsiye gate shu muradu zam lokaci ngono doso hayewo me amino ni sidu yadin se da community te irse wadini wallahi agana ir farmo ma zada ka bori agana mu bore kul kan yangon da nongu ingai mu mutun kai imane doso bore ne ya ingai mu harne ya ki gogada